بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha uku ga watan biyu watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1446 wanda yazo daidai da 17 ga watan 8 a Gregorian calendar 2024 wannan shine kasar din mu na 93 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin la ilaha illallah معناها شروطها نواقضها وفضائلها لتفهم فضيلة الشيخ محمد بن سعيد ابن رسلان حفظه الله تعالى في السر والعلانية إذن جماعة المسلمين بس من تاب منا نندي أتجم باب لك يمغانا أكم فللا دا الهيري دا مزار قيلة دا زايكي دا الهير مونن كلمة لا إله إلا الله mun kammala da hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya hada mu da shi a aljanna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka takale hiyaki ko fada to bai kaiwa hari sai da asuba idan ya je da asuban nan yakan jira ya ji idan ya ji an kwarma kiran sallah a garin Annabi kai yakan tsaya baya harar wannan gari ko ya yake su wata rana yazo sai ya ji wani yana kwalma kiran sallah yana cewa ashhadu an la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallama yace najauta minan nari ko kharajta minan nari ka fita daga cikin wutar jahannama fa nazaru fa idha huwa ra'i mi'za suka duba su ga waye mai wannan kiran sallah sai suka samu mai kiwon dabbobi ne ko awaki wannan shine hadisin da muka tsaya akai wanda muka ce wannan hadisi yana nuna mana falala ta wannan kalma ta la ilaha illallah lokaci guda mutun ya fade ta annabi ya tabbatar da cewa yana kan addinin musulunci sannan kuma ya tabbatar da shi cewa dan aljanna ne ya fita daga cikin wutar jahannama Allah ka tsairatar da mu daga wutar jahannama zamu tahi yau hadisin Nu'man dan Bashir وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما تذكرون من جلال الله التسبيح والتهليل والتحميد ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر بصاحبها أما يحب أحدكم أن يكون له أو لا يزال له من يذكر به رواه ابن ماجه وصححه الألباني من جلال الله بيان للموصول المجرور وينعطفنا استعناب لبيان حال التسبيح وغيره ودوي هو ما يظهر من الصوت ويسمع عند شدته وبعده من في الهواء shabihan bi sautin nahali hadisi daga sahabi Nu'man dan Bashir Allah madaukakin sarki ya hada mu a aljanna da Nu'man dan Bashir Nu'man dan Bashir yace annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna mimma tadhkuruna min jalalillah yana daga cikin abin da kuke ambato na girman Allah da buwaye shi da izzar shi yana daga cikin abin da kuke ambatawa kuke wato yaban Allah da shi kuke girmama Allah da shi kuke fadin matsayin Allah da girman sa da shi At-tasbiha wat-tahlila wat-tahmida. Akwai at-tasbih, shine tasbihi ga Allah, wat-tahlil da kuma fadin la ilaha illallah, wat-tahmid da kuma cewa alhamdulillah. Yan'atifna hawla al-arsh, waɗannan kalolin ambaton Allah da zikirori, waɗannan kalolin zikiri, tasbihi, tahmidi, tahlili sukan haɗu haula al-arshi a gefen al-arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Lahunna dawiyun, suna ainihin wato kuji, suna kakaji, suna kwarmawa ko kwarmatu, suna fada, suna fada da bakinsu, suna wato diri, suna kuji. Ina fata an fahimta. Kadawiyin nahli, kai ka ce kujin kudan zuma idan ta taso. Idan kudan zuma ta taso zaka ji haka ne ko ba haka ba? To haka suke kuji a ainihin wato gurin al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala. Me suke yi wannan kujin, me suke fada? Manzon Allah yace tudhakkiru bi sahibiha, tana ambaton wannan mai karanta su a nan duniya, mai yin tahmidi da mai yin tahlilin da mai yin tasbihin. Ina fata an fahimta. Suna ambaton sa a gurin Allah subhanahu wata'ala, kamar kace suna roƙa masa Allah cewa wannan mutumin yana karanta su, dan haka Allah ya masa rahama, ya masa gafara, ya biya masa bukatun sa na alheri. Za su haɗu a gaban al'arshin Ubangiji suna kuji, suna kakaji, suna kara. Abinda suke faɗa a kujin da kakajin da karar shine suna kai kukan mai karanta su gurin Allah. Ina fata an gane magana. Shine tudhakkiru bi sahibiha, suna ambatan mai karanta su, mai yawan yin su. Sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace ama yuhibbu ahadukum, yanzu ɗayanku ba zai so ba an ya kuna lahu, ya zama yana da aula, ya zalu lahu, ko ya zama ba zai gushe ba yana da man yudhakkiru bihi, wanda zai dinga ambatan damuwarsa a gurin Allah. Ɗayanku ba zai so haka ba? To fa in har ɗayanku zai so haka, to ya yawaita la ilaha illallah, ya yawaita tasbihi subhanallah, ya yawaita menene? Alhamdulillah. Waɗannan kalolin tasbihai suna nan a gurin al'arshin Ubangiji, sun yi cincirindo, sun haɗu, shine yan atifna, sun haɗu a gurin Allah subhanahu wa ta'ala a jikin gadon al'arshin Allah. Suna ambatan mai karanta su, mai yawan ambata su, mai yawan yin su. Me suke ambatawa? Suna gaya wa Allah kaiwana rahama, kaiwana gafara, kaiwana kaza. Kamar zumunci ne, haka Annabi Muhammadu karanta al-adabul mufrad na al-Imam al-Bukhari. Annabi Muhammadu yace ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh, zumunci da kake ganin ta tana damfara da al-arshin wane ne? Ubangiji subhanahu wata'ala. Tana jikin gadon al-arshin Allah. Taqulu, tana addu'a, tana cewa Allahumma man wasalani wasaltahu, ya Allah duk wanda ya sada ni ka sada shi da rahamarka. Wa man qata'ani qata'tahu, ya Allah duk wanda ya yanke ni ka yanke shi daga rahamarka. Dan haka ɗayan biyu sai ka zaba. Kana yanke zumunci, to zumunci tana can gurin Allah, kullun tana addu'a irin ka Allah ya yanke su daga rahama. Akwai bala'i ko babu? Akwai bala'i. Kana sadarwa, to zumunci tana can tana ya Allah duk mai sada ni ka sada shi da rahama. To haka su ma waɗannan da tasbihi da tahmili da tahmidi da tahlili. Manzon Allah ya ce suna nan a gurin al'arshi, lahunna dawiyun ka dawiyin nahali, kujinsu yadda suke kakaji, suke ambatonka a gaban Allah, kamar yadda idan kundan zuma ta taso take kuji da kakaji. Ina fata an fahimta. Yan atifna, sun haɗu a gurin al'arshin Allah, suna ta kuji, suna ta kakaji, suna ta kwarmato, suna ta magana da Allah, suna gaya wa Allah matsalarka. Sai Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace yudhakkiru bi sahibiha, ko tudhakkiru bi sahibiha, tana ambatan wanda yake karanta ta, wanda yake yawan yin ta. Sai Annabi yace ama yuhibbu ahadukum, yanzu ɗayanku ba zai so ba an yakuna lahu ya zama yana da aula ya zalu lahu ko kuma ya zama ba zai gushe ba yana da man yuzakkiru bihi wanda zai dinga tuna shi a gaban Allah wanda zai dinga fadin matsalarsa a gaban Allah wanda zai dinga kaiwa kukan wannan mutumin a gurin Allah subhanahu wata'ala ina fata an gane ba zai zama ɗayanku yana da irin wannan wanda yake buƙatar ya dinga kai kukansa gurin Allah ba to wannan shi yake nuna mana ahe waɗannan tasbihai da muke yi ba ƙaramin ainihin wato alheri bane gare mu waɗannan tahmidi da muke yi ba ƙaramin alheri bane gare mu waɗannan la ilaha illallah da muke yi ba ƙaramin alheri bane gare mu ina fata an fahimta shi yasa Allah motsi kaɗan sai ce subhanalladhi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان الذي أسرى سلكي يا تبت جواند يتفيد عبده باونسا ليلا تكندري من المسجد الحرام تندق مسلاة حرمي إلى المسجد الأقصى زوا مسلاة قدس الذي باركنا حوله الله yace wanda muka yi albarka a gefansa muka yi albarka a daura da shi a gefe da shi muka yi albarka a gefansa ina fata an fahimta yunriyahu min ayatina dan mu nuna masa kadan daga cikin ayoyin mu Allah yace innahu huwas samiul basir lalle Allah ainihin wato mai ji ne kuma mai gani ina fata an fahimta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim ana buƙatar mutum ya dinga tasbihi da wannan subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama ana so ka dinga tasbihi da wannan kana kamba masha'anin ubangiji subhanahu wata'ala haka ana so ka dinga tasbihi da alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fatiris samawati wal ard alhamdulillahi ala kulli halin na fata an bayyana magana to haka kuma ake so ka dinga tasbihi da la ilaha illallah shi yasa ya kawo tahlil da la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir ana so ka dinga tasbihi da wannan la ilaha illallah domin ba karamin alheri bane gare ka an gane magana da kyau wannan dalilin yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul kahf ya gaya wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhahu yace wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayati dunya sai yace wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu sai yace me wa kana amruhu furta Allah yace wa annabi Muhammadu kuma ku lura duk abin da aka gaya wa annabi Muhammadu fa to ba wadahi ake kai tsaye ba da ni da kai ake domin shi in umarni ne tuni yayi umarnin da aka bukace shi idan hani ne tuni ya hanu daga abin da Allah ya hana shi haka ne ko ba haka ba haka duk maganar da kaji Allah ya gaya wa manzon Allah to ya tauna tsakuwa ne dan ya bawa ayami ba wai da manzon Allah ake ba kai tsaye a'a kai ake so a karantar sai aka fara da shugaba sai aka fara da mai gida kaga daga nan zaka gane to fa kai in baka bu ba to aiki ya same ka domin mai gidanka ma Allah ya tunatar da shi ina fata an fahimci magana shine annabi Muhammad mu shine mai gidanmu an gane magana da kyau Allah ya ce masa wasbir nafsaka ka hakurtar da kanka ma'al ladhina yad'una rabbahum tare da zama da waɗanda suke ambaton ubangijinsu duk wanda kaga a rayuwarsa yana aikin addini yana hidimar Allah yana hidimar annabi Muhammadu yana karatu yana karantarwa yana kokari wajen hadar addini Allah ya ce maka kai hakurin zama da shi wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum ka hakurtar da kanka tare da zama da waɗanda suke kiran ubangijinsu ina fata an fahimta bilgadati wal ashiyi safiya da maraice. Me yasa suke haka? Allah yace yuriduna wajhahu, ba dan komai suke ambaton Allah ba, face suna fatan Allah ya musu rahama ne. Yardar Allah suke nema, aljannar Allah suke fata, rahmar Allah suke godo, falalar Allah suke nema duniyarsu da lahirus. Yuriduna wajhahu, sai Allah ya sake ce masa wala ta'adu aynaka anhum, karfaka kauda kanka daga barin waɗannan irin kalan mutane. Turidu zinatal hayatid dunya, dan kawai kana neman kawa na duniya. Na fata an gane. Wala ta'adu aynaka anhum, karka kauda kanka, karka kauda idanunka, karka kauda tunaninka daga irin kalar irin waɗannan mutanen da suke yawan ambaton Allah da harkokin Allah. Turidu zinatal hayatid dunya, wai kana neman wata kawa ta rayuwar duniya. Karka yadda ka watsar da mutanen kirki ma. Allah yace wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, karka yadda ka biye wa mutumin da muka gafalar da zuciyarsa daga ambaton mu. Kaji ko? Karka yadda ka biye wa wanda muka rafkanar da zuciyarsa daga ambaton mu. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, karka yadda ka watsar da wanda muka, ma'ana karka yadda ka yi biyayya wa wanda muka gafalar da zuciyarsa daga ambaton mu. Wattaba'a hawahu, ya dinga bibiyar san zuciyarsa, ya kiyaye abin da ya kamata yayi. Wa kana amruhu furuta, Allah yace al'amarinsa ya zama hayaniya da bankaura. Karka biye wa irin waɗannan mutane. Wa kana amruhu furuta, al'amarinsa ya zama hayaniya da bankaura. Saboda haka wannan sai yake nuna mana ashe tasbihi da muke yi, yasa Allah ya ce wadhkurullaha fi ayyamin ma'duda, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ina fata an fahimci magana. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfuru, Allah yace ku ambace ni zan ambace ku. Yanzu ba gahi tasbihi da tahlilin da tahmidin suna ambatan mu a gaban Allah ba? To dama yace fadhkuruni adhkurkum washkuru li wala takfuru, ku ambace ni, Allah yace ni ma zan ambace ku. Ai idan Allah ya ambace ka, magana ta kare. Washkuru li, Allah yace ku gode min ni Allah. Wala takfurun, kar ku kafirce min, kar ku butulce min. Ina fata an fahimci magana. Dan haka Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace lahunna dawiyun, waɗannan tasbihi da tahmidi da tahlili da kake yi suna da wani kudi, suna da wata ƙara, suna da wani sauti. Kadawiyin nahali, kamar ƙarar ƙudan zuma, kamar ƙarar ƙudan zuma idan aka je aka tada su daga inda suke, suka yi turi din nan, cincirin dan nan, haka. To haka suke kugi a gaban al'arshin Allah, suna ambatan matsalarka da damuwarka, suna cewa Allah ya yaye maka. Amin amin mana. Kaga dai subhanallahi ne, walhamdulillahi, wallahu akbar, ga sunan at-tahmidu wat-tahlilu wat-tasbihu. Amma ba za mu yi ba ga amfanin da suke mana. Annabi ya ce suna wannan ƙaƙajin, suna wannan ƙugin, suna wannan ƙarar, suna wannan ainihin wato abin, suna gaya wa Allah damuwarka. Sai manzon Allah ya ce amma yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yudhakkiru bihi. Yanzu ba za a ce ɗayanku ya so waɗanda za su dinga ambaton matsalarsa da damuwarsa a gurin wa ba? A gurin Allah. Ma'ana irin yadda yau ka yawaita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gwargwadon yadda su kuma za su je su ta gaya wa Allah matsalarka. Gwargwadon yadda ka karanta su, to gwargwadon yadda za ka samu karancin faɗin wannan damuwarka a gurin waye? A gurin Allah. Wannan hadisi al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi, kuma ya inganta shi. Malar Raslan yace min jalalillahi, din nan da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisin, bayanun lil mawsulil majruri, bayani ne na mawsul, wato ana so a isar ma da maganar ka gane yadda take, to shine bayanin da yazo.
وينعطف استئناف لبيان حال التسبيح وغيره ينعطف ان استئناف ني واتو نا حالين يدع تسبيح زي زما ده كما ابن ده يكي نا اينهم واتو امبتون الله دين ده زي زي غبان الله يفد مثلا كردام ورقا نا فاتا ام فهمتا ودوي ان يتي هو ما يظهر من الصوت ابن ده كي بيانا نصوتي ويسمع عند شدته amma saboda tsabar yadda yake da ƙarfi to duk yadda kake nesa sai ka jo yanzu idan zuma ta taso jama'a in dai zuman tana da yawa idan ta taso ta bi ta kan titin nan kana nan wallahi ka jo qararta koda kana nesa sai ka jo kuginta yanda ta zo wucewa suna tafiya suna jujjuyawa suna dunkula guri daya suna gudu jagorar su dan har jagorar suna da shi suna da shugabar su wanda in tayi nan haka za su bita in ta sake yin nan haka za su ture su bita to in aka ce dawi ana nufin ƙara da kugin abu na sautin abu lokacin da yake tafiya ko yana nesa zaka jiyo shi a kunnanka ina fata an fahimci magana shine yace wa bu'udihi fil hawa da kuma yadda yake nesa a cikin iska amma zaka jiyo shabihan bi sautin nahali yayi ainihin wato kama da tsakarar kudan zuma yayin da ta taso to yadda ka san wannan kugin to haka subhanallah da walhamdulillah da wallahu akbar ko abun alhamdulillah subhanallah ainihin wato tahmidi da tahlili da tasbihi suke fadin matsalar ka da damuwar ka suke karantawa Allah menene kake ci Allah ka ba mu ikon aikatawa ka kuma fitar da mu daga matsalolin mu wa ana abi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala adulluka ala ghirasin huwa khairun min hadha taqulu subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa allah wallahu akbar yughras laka bi kulli kalimatin minha shajaratun fil janna allahu akbar daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya hada mu da Abu Huraira a Jannatul Firdaus Abu Huraira yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ala adulluka ala ghirasin yanzu bana nuna maka wani dashe ba huwa khairun min hadha sama da duk wani dashe da zakai a duniya yafi maka alheri dashan masara dashan rogo dashan duka duk wani dashe a duniya dashan da zan fada ma din nan yafi wadannan dashe da kake yi ina fata an gane magana taqulu annabi yace to ga abinda zaka ce wanda wannan dashen yafi kowanne dashe alheri kace subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba wanda ya cancanta abauta masa sai wane ne sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma Allah shine mafi girma ku lura fassara wallahu akbar kenan ba a cewa wallahu akbar ko Allahu akbar kace Allah mai girma a Allah mafi girma domin in kace Allah mai girma ne eh gaskiya ne akwai mai girma ne amma akwai masu girma bayan Allah ko babu to waye ne yafi kowa girma a cikin masu menene sai waye shikenan to hine fassarar sa wallahu akbar Allah kai ne mafi girma wannan hine hakikanin fassarar sa kamar fassarar la ilaha illa allah ne sai kaji mutun ya ce babu abun bautawa sai Allah a ba haka magana take ba yawa in kace babu abun bautawa sai Allah ga annabi isa ma ana bauta masa ga annabi Musa ma ana bauta masa ga Uzairu an ce dan Allah ne ko ba haka bane ga masu bautawa shanu ga masu dabbobi ga masu gumaka ga masu kaza kowa ana akwai abun bauta a duniyar nan sun fi dubu wane dari haka ne ko ba haka ba sun fi dubu wane dari 15 din banza in ji yara da fada ina fata an gane to amma wa ake bautawa bisa ya cancanta a bauta masa a cikin su eh shine Allah to shine ma'anar la ilaha illallah ba wanda ya cancanta a bautawa sai waye shikenan dan haka duk masu bauta da ake lalle ana bauta musu amma ba su cancanta wannan mai ba bautar ba shikenan kawai ba wanda ya cancanta a bauta masa sai Allah shine ma'anar la ilaha illallah to haka Allahu akbar babu mafi girma sai Allah Allah kai ne mafi girma to akwai masu girma sun fi miliyan sun fi biliyan sun fi dari sun fi dubu wane dari amma waye mafi girma a cikin su gaba daya shine Allah ko shine wane ne shine Allah to wannan shine abin da muke so mu dinga ganewa na ma'anonin irin waɗannan kalmomi to shine manzon Allah yake cewa Abu Huraira ala adulluka ala ghirasin huwa khairun min hadha bana nuna ma wani dashe ba wanda yafi duk wani dashe a duniya daraja da alheri taqulu subhanallah na farko kace subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga wane ne ga Allah ai ana su godewa sauran mutane ma ko amma asalin godiyar da ba ta da iyaka ba ta da karhe ga wa ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota masa sai wane ne wallahu akbar Allah shine mafi menene mafi girma sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama yace yughras laka in ka fadi wannan kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ka fadi wannan annabi yace yughras laka za a gasa maka bi kulli kalimatin minha da duk wata kalma da ke cikin wannan addu'a shajaratun fil janna za a gasa ma bishiya da ita a cikin jannatul firdaus kace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar duk kowace kalma daya a cikin wannan annabi muhammadu yace za a gasa ma bishiya da ita a cikin jannatul firdaus akwai romo jama'a ko babu romo akwai alheri ko babu akwai dadi ko babu to amma ba mai sai dai mi ta kantire har ka kantara wutar jahannama baka ankara ba duk addu'o'in manzon Allah mun watsar duk kalmomi al-kalimatu tayyiba kalmomi masu ma'ana su tsarkake maka jikinka su tsarkake maka bakinka su tsarkake maka al'auranka su tsarkake maka komai kai wallahi hatta zuciyarka da imaninka sai sun tsarkake maka haka ne ko ba haka ba amma mun bari mun dawo muna ambata abubuwan da tudannisuna fid dunubi wal ma'asi wan najasati suna tuburbuda mu a cikin zunubai da sako da kuma najasa a gaba daya kalmomin mu gaba dayan su ba su da dadi ko ba su da ma'ana wajen inganta lafiyar mu da imanin mu da zukatan mu amma ga wannan kana kwance subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar sai kai dubu ba ankara ba haka ne ko ba haka ba kana rike da charbinka sai kai dari baka ankara ba kana rike da wannan counter naka sai ka danna dubu ba a ankara ba subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi yace yughrasulaka bi kulli kalimatin min hashadaratin fil janna za a dasa maka da kowace kalma kwaya daya a cikin su bishiya a cikin jannatul firdaus an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aikatawa wannan hadisi rawahu ibnu majah wal hakim wa sahahu al albani al imam ibnu majah da hakimun ne saburi suka fitar da shi albani yace hadisi ne garari ya garau ba shi da matsala wajen ingancin sa وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة أضبط الماء وأنها كيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر daga sahabi Abdullahi dan Mas'ud Allah ya hada mu da dan Mas'ud a jannatul firdaus dan Mas'ud yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari yace laqitu Ibrahima lailata usri bi na hadu da annabi Ibrahim a daren da aka yi min tabiyar Isra'i da Mi'raj kun san annabi ya je sama tun daga ta ɗayan nan har ta bakwai ba iya nan ba ya je iya inda ko mala'iku ko jibrilu baya iya zuwa gurin jibrilu ne duk darajar mala'ika jibrilu saboda tsabar darajar mala'ika jibrilu jama'a idan Allah zai faɗi mala'iku sai ya ware shi na musamman ne shi yace tanazzalul mala'ikatu warruh fiha bi idzin rabbihim min kulli amr na fata an fahimta nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almu'minina bilisanin arabiyyin mubin haka Allah ya fara nazala bihi ruhul amin ina fata an fahimta wanda ya sauke maka shi shine ar-ruhul aminu amintaccen ruhi shine malaika jibrilu ala qalbika muka sa ya tusa qur'ani a cikin zuciyarka litakuna min almuqinina dan ka zama cikin wanda suka kasakance da Allah bilisanin arabiyyin mubin da harshe balarabe mai fasahar bala'i mala inji Allah subhanahu wata'ala bilisanin arabiyyin mubin da balaraban harshe mai fasaha na larabci haka muka sauke ma qur'ani ina fata an fahimta a can kuma cikin suratul maryam yace fa arsalna ilaiha ruhana tatamassala laha basharan sawiyya sai muka aiko mata ruhin waye a wannan gurin malaika jibrilu ina fata an fahimci magana amma tare da haka da malaika jibrilu ya raka annabi muhammadu da suka je magariyar tikewa inda sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa idh yagasha sidrata ma yagasha ma zagal basaru wa ma taga suna zuwa nan sai malaika jibril yace ni ma iya nan aka bani dama daga nan in ba kai ba duk duniya tunda akai duniya da lahira ba wanda ya taba wuce nan gurin sai kai kaji babban babba mala babba dan babba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yace mu ma iya nan aka abu duk duniya ba wanda ya taba wuce wannan gurin sai kai dan haka tafaddal ni na koma ina jiranka kaje ku gana da Allah he ka dawo sai mu koma la ilaha illallah dan Allah ka khawwala wannan ka khayyala wannan abin a idanunka da zuciyarka ka ga yaya girman abin yake mana shine manzon Allah ya karasa yayi gaba suka gana da ubangiji subhanahu wataala faqala fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha kaji manya mala annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama to malaika jibrilu kansa bai isa ba ya isa wannan gurin sai manzon Allah an gane maganar da kyau ko to tare da haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an gane maganar da kyau ko yace ya hadi da annabi ibrahim a ainihin wato tafiyar da yi domin su ma su annabi ibrahim wani yana sama ta daya ne jama'a wani yana sama ta biyu wani yana sama ta uku wani yana sama ta kaza iya nan Allah ya bahi darajar sa iya nan zai tsaya an gane maganar da kyau ko saboda haka da ya gamu da shi faqala ya muhammad annabi ibrahim sai yace ya kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allahu akbar shi yasa ku lura hatta annabawa suna girmama manzon Allah kaga bai ce masa muhammad kawai ba ya muhammad wanda a kaida ko a yanzu a Hausa yace ya mutun yace maka ya wani to ya asalin girmama ka bai fadi sunanka gaya ba san da yasa ya unnida ya unda take nuna girmama wanda kake kira ko wanda kake magana da shi an gane magana da kyau so manzon Allah kenan jama'a hatta annabawa kaga dai annabi Ibrahim da kansa manzon Allah baba yake kiran sa amma tare da haka shi kuma yana bai girman sa da cewa a cikin jerin annabawa annabi Muhammadu ya bihi daraja kuma shi ma fa annabi Ibrahim din ba na wasa bane ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi sannan a can kuma yayi magana akan annabi Ibrahim cewa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikina shakiran li an'umihi idtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim inna ibrahima annabi muhammadu allah yace masa lalle fa annabi ibrahim inda da kake gani kana ummatan shi kadai dandazon jama'a ne akwai mutum daya da zaka ganshi a matsayin tawaga jama'a saboda girman sa da darajar sa annabi ibrahim yana daga ciki akwai kuma yuyuyin da basu kai mutum daya ba taren tsintsiya ba shara ina fata an fahimta duk gaba ɗayan su basu kai mutum daya ba saboda basu da amfanin komai basu da amfani amma shi mutum daya ne amma Allah ya kira shi umma kana ummatan qanitan lillahi hanifan mai maida al'amarin sa ne zuwa ga waye ga Allah kuma mai yin addini garariya garo babu shirka ba bid'a ba hayaniya babu bankaura walam yaku minal mushrikina idan baka gane ba to ga bayani dalla dalla annabi ibrahim da dai baya daga cikin mushrikai gaba daya shakiran li'an'umihi mai godewa ne da ni'imar da Allah ya yi masa annabi ibrahim Allah ya yi stam a kansa cewa yana godiya wa waye Allah akan ni'imomin da ya masa Allah ya ce ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ya shiryar da shi ila siratin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya ina fata an fahimci magana saboda ainihin wato kyawun nagartar annabi ibrahim ne fa ya zama yahudawa su ce annabi ibrahim nasu ne kiristoci su ce annabi ibrahim nasu ne madusawa su ce annabi ibrahim nasu kowa ka san bahaushe yayi wata magana yace nagari na kowa mugu kuwa sai uwar da ta haife shi ne take san shi amma nagari na kowa ne da haka in kaga ana yawan danganta ka zuwa ai wani namu ne ai to kai na kirki ne amma in kai na banza ne kowa ture ka yake haka ne ko ba haka ba dan haka yahudawa su ce wane ne annabi ibrahim nasu ne kiristoci su ce annabi ibrahim waye nasu ne sai Allah ya ce kai bari in raba rigiman nan bari in raba rigiman nan ku san su waye ne suka fi cancanta da annabi ibrahim sai Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiyyu sai yace walladhina amanu wallahu waliyyul mu'minina inna aulan nasi bi ibrahima wanda suka fi cancanta a danganta ibrahim zuwa gare su lalladhina tabauhu sune waɗannan da suka bihi a zamanin sa suka yi addini irin nasa ina fata an fahimta sai Allah yace wa hadha an-nabiyyu sannan wanda ya fi cancanta a dangantawa annabi ibrahim na biyu shine wannan annabi muhammadu su waye na uku sai Allah ya ce walladhina amanu mu kenan insha Allah ta'ala da sauran mu'mini tun daga kan sahabban annabi muhammadu har zuwa yau wallahu waliyul mu'minina Allah shi ne majibincin lamarin mu'mini ga baki daya an gane maganar da kyau ko to shi kansa annabi ibrahim din ba na wasa bane to bari ka ji annabi muhammadu annabi ibrahim yace masa ya muhammad ya kai annabi muhammad aqra ummataka minni salama ka karanta wa al'ummar ka gaisuwa ta ka ce ni annabi ibrahim ina gaishe su jama'a annabi ibrahim ya ce a gaishe mu muna amsawa ina fata an fahimci magana ka ce ina gaida al'ummar ka mu ma muna cikin al'ummar annabi muhammadu ai ko insha Allah ta'ala to annabi ibrahim ya ce duk a gaishe mu gaba daya ya nabiyallahi ibrahim mun amsa gaisuwarka Allah ya hada mu da kai a jannatul firdaus sai ya ce kuma ka ce musu wa akhbirhum anna aljannata tayyibatu turbati ka gaya musu lalle aljanna kasatta na da dadin zama tayyibatu turba sai wannan ya nuna malamai suka ce kenan rayuwar da annabawa suke yi a sammai kafin a tahi kiyama su shiga aljanna Allah ya musu wayarin din aljanna ne a inda suke rayuwa suna kwankwadan romanta kafin kiyama ta tashi domin in ba haka ba ya akai ya gane cewa lalle kasar aljanna tana da dadin zama malamai suka ce an musu wayarin din dadin aljanna suna morewa kafin kiyama ta tashi amin amin mu ma Allah ya hada mu da su a can wallahi suna can sammai malam suna more daɗi malam wanda ya dan Allah ya gama malam kuma wallahi bari ku ji ba wai annabawa kawai ba duk wani mutumin kirki da ka sani a duniyar nan in ya mutu an marwa yarin din aljanna a cikin kabarin shi wallahi haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana karanta bukhari da muslim amin summa amin malam cewa idan aka gama bawa tambayoyi ya gama amsawa kuma ya zama mutumin kirki manzo Allah ya ce za a ce masa kwanta dan bayan an gama sai ce Allah ka tada kiyamar nan mana in dai haka ne ma'ana dadin da ya samu yana tsammanin wanda yake sama da shi in ya shiga asalin aljanna dan haka sai ce Allah a tada kiyamar gaba daya sai mala'iku su ce a'a dan kwanta ka dan yi bacci na wasu ƴan lokuta za a zo a tahe ka daga baya sai Allah ya kira daga can fai yunadi munadin mai kira sai ya kira an sadaka abdi a ce bawa na yayi gaskiya fa afrishuhu min aljanna fa afrishuhu min aljanna ku imarshin fudin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude masa kofar aljanna ina fata an fahimci magana wa akfinuhu min aljanna ku masa shimfudi ku sa mar tufafi na aljanna ku bude mar kofar aljanna ku dinga kawo mar kayan dadin aljanna inji Allah inji annabi Muhammad sai ace kwanta ka ci gaba da morar wannan dadi har izuwa azo a tahe ka kiyama in ta tashi sannan ka zarce ta Allah ka sa muna cikin wadanda za a yi wannan tagomashi ya Allah to shine annabi Ibrahim yace manzon Allah ya gaya mana annal jannata tayyibatu turba kasar aljanna tana da dadin zama azbatul ma'i tana da zakin ruwa aljanna ruwanta akwai zaki jama'a ko yanzu idan ka samu meye sunan ruwan nan ne kam eh na goran nan akwai banda faro akwai wani mai zaki banda Mr. B yana da zaki eh baba Ibrahim yana da zaki wallahi in ka dora abin nan bakin roba he gaji kaman karka sauke wallahi yana da zaki sosai to sai kamfani su kawo abu na dan wannan wani talla ne dan a yau wani bai taba shan Mr. B ba billahi allazi yace a so min himalan yace yana da dadi to kamfani ku sani karatu ne za a muku kyauta amma talla billahi allazi za ku biya Allah ya za ku biya talla yauwa dan haka he ku kawo mana katon katon eh yau ya tura musu ko ta to shine to dan haka Annabi Ibrahim yace a gaya mana cewa azbatul ma aljanna tana da zakin ruwa wa annaha qi'anun kuma ita aljannan nan fili ne fetal ma'ana guri ne wanda babu hayaniya babu bankaura dan Allah ko yanzu idan falon ka ya gogo an sa tiles mana an sa tiles an goge shi an shafe shi an fesa turare kai kanka kana taka kan tiles din da kafar ka kana jin dadi haka ne ko ba haka ba saboda ba kura ba kasa ba kaza ba duk wata hayaniya malam babu to wa anna haqi ahnu haka aljanna take malam fili ne a goje a shafe a ainihin wato tsaftace ba duk wata hayaniya a cikin ta sai yace wa anna ghirasaha abinda zaka dasa wanda zai samar ma da aljannar firdausi shine subhanallah ka dinga yawan subhanallah yanzu kowa da yaji an ce aljanna tana da dadin zama tana da zakin ruwa fili ne mai dadin sha'ani sai yana ta tunanin ta ina zai samu haka ne ko ba haka ba sai annabi Ibrahim ya ce to ga sirrin yadda zaka yi dashe a aljanna Allah ya baka aljanna shine ka dinga yawan subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah ba wanda ya cancanta abota wa sai waye sai Allah wallahu akbar kuma godiya ko girma Allah shine mafi girma babu wanda ya kai shi girma ina fata an gane magana wannan hadisi Imam Tirmidhi da Imam Tabarani a cikin Mu'jamul Kabir ya fitar da shi Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisi ne wanda yake ingantacce garari ya garau ina fata an gane وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه شمس رواه مسلم كاجي حديثي لك أبو هريرة عبد الرحمن ابن صخر الله يحطى مده أجنة الفردوس يتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم ياتي لأن أقول لا إله إلا الله أبن سبحان الله wallahi na ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar in fadi wannan annabi yace ahabbu ilayya mimma talat alayhi shamsu tafi mun soyuwa sama da abin da duk rana ta fito a kayan shi ma'ana sama da duk duniya gaba daya duk wani abin da rana za ta hudo ta taba shi na arziki to ina fadi wannan yafi mun shi inji manzon Allah ina fata an bayyana magana duk abin da rana za ta hudo ta taba shi na arziki ko na alheri to in ce subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar manzo Allah yace khairun yahu min alheri mimma tala'at alaihi shamsu sama da duk abin da rana za ta hudo haskanta ya taba shi na arziki ko na kelekele ko na duniya idan kun fahimci maganar nan wannan yana nuna idan kana yin waɗannan ba wai maganar duniya ba lahirar ma zaka same ta sannan banda lahirar duniyar ma Allah zai baka ita domin ita ta mafi duniyar daraja dan haka duk abin da kake nema rungume waɗannan addu'o'in Allah zai baka wallahi subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar annabi yace khairun tafu man alheri mimma tala'at alaihi shamsu an gane maganar da kike ko حديث مسلم لا يرويتوش وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا جنتكم من النار قالوا سبحان الله قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات مؤكبات ومنديات وهن الباقيات الصالحات رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني yau fa muna shan addu'o'i fa wallahi tallahi mu rike waɗannan addu'o'i jama'a kuma duk abin da ya ja falalar su fahi ne saboda la ilaha illallah ta fito a cikin su shi yasa ma da yake ta kawo su domin kowace akwai la ilaha illallah a ciki dan a nuna ma falalar la ilaha illallah ta sa ake samun waɗannan albarkatan gaba daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ja Abu Huraira yace khudhu junnatakum minan nari ku riki garkuwar da za ta kare ku daga wutar jahannama Allahu akbar kowa yana neman garkuwar kariya daga wutar jahannama haka ne jama'a ko ba haka ba annabi yace to ku rike garkuwar da za ta kare ku daga fadawa cikin wutar jahannama kamar ka tambayi manzon Allah menene wannan garkuwa ko ya manzon Allah sai annabi yace qulu ku ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illa allah ba wanda ya sancanci bauta sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma annabi yace wannan garkuwa ne daga wutar jahannama to bugu da ƙari inji ƴan kwallo sai yace fa innahunna sannan waɗannan addu'o'i subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah wallahu akbar ya'tina yawmal qiyamati muqaddimat zasu zo suna take maka gaba a ranar tashin kiyama kana tafiya suna gaba suna cewa kai ku kauce nan ga dan manya jikan manya ina fata an fahimci magana dan aljanna jikan yan aljanna me fa amin sun amin me falala jikan masu falala ku kauce jama'a ku ba mu guri wuri sarari ina fata an fahimta eh haka za su faɗa wallahi muqaddimat za su wuce ma gaba suna take ma gaba wa mu'aqqibat kuma sannan za su take maka ina baya amma rakiya ga kuma masu kare ka daga abin da zai ba ma abin da zai taba ka dama ba abin da zai taba ka wa munziyat kuma masu tseratarwa daga azabar Allah da masifar duniya da lahira ina fata an bayyana magana wa hunnal baqiyatu salihatu in ka ji a cikin suratul kahfi Allah ya faɗa mana yace almalu wal banuna zinatul hayatid dunya sai yace wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah yace almalu wal banuna dukiya da yaya zinatul hayatid dunya wannan kawa ne kawai na rayuwar menene duniya sai yace wal baqiyatus salihatu al baqiyatus salihatu ayyuka wanda suka bar wadancan ba sa cikin abin da ya shafi kyalekelen duniya suka saurawa musulmi nagari masu tsafta masu alheri khairun inda rabbika sun fi alheri a gurin ubangijinka wa khairun amala kuma sun fi alheri wajen buri mutun yayi burin aikatawa ina fata an bayyana magana to su wane ne albaqiyatu salihatu sune subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu madha wallahu akbar. Ina fata an fahimta wannan hadisi Imam An-Nasa'i da Hakim An-Naisaburi Albani ya inganta shi. Allah ya hada mu da su a Jannatul Firdausi. Zamu dakata ana amma zamu cikata da wasu maganganu. Ina fata an fahimci magana. Abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan sa. Wannan muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi yafe mana. Allah ya sa aljanna ta zama komar mu. Yan uwa ga waɗanda suke harhawa social media, bismillah.